when they get in, when they get in, when they get in, the Achukuruba manja nazala, when they get in, but you can't go for students.
Madala, jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin na wannan makon yaya da zango a kasar Finland, kasar da ke arewacin nahiyar Turai, wurin da ya fi ko'ina farin ciki a fadin duniya.
Suna ba mu kowane dan kasa haƙƙin shi, ko kuma kowane mazaunin ƙasan haƙƙin shi, ana ba shi mutuntawa da duk wani abu na more rayuwa, kama daga kiwon lafiya, makaranta, jin daɗin rayuwa, da rashin talauci abinci.
Da nazo garin ga ban samu kowane problem cikin garin ga dadance o Finland, they treated me bad or no. I'm always like kuluna jin daɗi.
Babu wannan da zaka iya cewa wannan ya fi wannan ta fannin tsarin karatu da kuma fannin tsaro. Yana wuya ka ji wani abu ya faru ta harkan tashashashen hankali ko kuma tsaro ko wani abu makamancin haka.
Wani garin da ake kurɓa man gyaɗa zalla, rayuwar wani attajiri na ɗauko, rayuwar wani hamshaki yau na neko.
To sai ku biyo mu don jin labarin waɗannan 'yan Afirkan da suka yi nasarar samun damar yin rayuwa cikin jin daɗi a ƙasar da ake ganin kwata-kwata babu talaka, ƙasa mai dubban tafkuna da tsibirai da gwamnatinta ta wadata jama'a da duk abubuwan more rayuwa. Sunana Ramatu Garba Baba.
Wani gari
bai canza da a suna ba,
wani gari
bai kai arewa hali ba,
wani garin da ake kurɓa man gyaɗa zalla.
Sunana Mubarak Aminu, ni asalin mutumin Kaduna ne, Ikara local government. Yanzu haka ina zaune a Ulu, sunan garinmu a Finland. Yana na arewacin Finland, kuma shine kaman gari na uku a Finland da ya fi mutane. Ina jin kimanin mutane da suke garin, mazauna garin za su kai mutane 200,000 da 'yan kai.
Ɗaya daga cikin baƙinmu a cikin shirin kenan, da ya shafa shekaru da dama a ƙasar ta Finland, yana ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ke aiki yanzu haka a shahararren kamfanin nan na Nokia.
Sunana Umar Bala Muhammad, ni haifaffen Najeriya ne, an haife ni a garin Kaduna, amma yanzu ni mazaunin ƙasar Finland ne, ina sana'an buga ƙwallo, wato taka leda kenan a Hausance.
To za a ji ƙarin bayani a gaba da abin da ya ja hankalinsa zuwa ƙasar ta Finland. A nashi ɓangaren kuwa Baba Mensa ɗan asalin ƙasar Ghana ne. Yanayin kwanciyar hankali a Finland ne yasa ya yanke shawarar zama dindindin a cikin ƙasar.
Na zo Finland 2017 cikin sama, kwallo ya kawo ni nan ga. Amma da na zo Finland na ji daɗin garinga, domin garinga like one of the peaceful country. Sai na ga kaman no, ya kamata in take advantage of the country. Ya kamata in learn yanda suke magana, their culture, da sauran abubuwan da suke yi.
To kamar yanda watakila aka sani, shekaru 7 kenan a jere ake karrama kasar da lambar wuri mafi farin ciki a duniya. To amma ya rayuwar baki ke kasancewa a wannan kasa? To kowanne daga cikin bakin namu na da bayanin da ke tabbatar da rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya. Mubarak da ya karatun digirinsa na biyu da na uku a ƙasar ya ce Finland ƙasa ce mai cike da abubuwan ban mamaki, musamman ga waɗanda suka fito daga ƙasashe masu tasowa.
Gaskiya so suke yi kada a samu talaka, amma kuma ba sa son a samu gap tsakanin wanda ya fi kowa kuɗi da wanda ya fi kowa rashin kuɗi. Finland wanda ke ansan kuɗi wanda ya wuce euro 100,000 a shekara, za ka iya ganin sunayensu wani website. So su gaskiya tara abun duniya ko kudi ko mutane su tara kudi su wannan ba wani abun alfahari bane. Asali ma ba sa alfahari da shi, ba sa alfahari da kudi. To kiwon lafiya ne kyauta ne ma kowane dan kasa ko kuma kowane mazauni, ko da ka zo karatu indai kana da takaddan zama, so zaki ga cewa zaka iya zuwa asibiti yawanci ba sai da kudi ba. Mata dai in ta dauka ciki tun daga wata da ta dauka ciki ta je asibiti, kowane wata ana mata check up, asibiti na musamman na mata masu ciki da yara wanda ake duba su kuma kyauta ne. Kuma in ta zo haihuwa, gwamnati tana ba kowane ɗalibi za a haifa akwati na kayan sawa na yara kyauta da kayayyaki a ciki kala-kala, in baka so ma za a iya baka kuɗin kayan. Sai kuma shi yaron ana haihuwan shi daga watan da aka haife shi za a fara biyan shi wani kuɗi har sai ya kai shekara 18. So kin ga ta wannan fannin akwai abin al'ajabi, ko zan ce idan kika lura da Afirka ba dama da duba yara da irin wannan abin ba. To kuma makaranta, kin ga makaranta akwai shi ma dai maximum da zaka biya, amma daidai gurgurdan samun ka, amma dai akwai wanda ma kwata-kwata ba sa biya. To shi university ma gaba ɗaya kyauta ne.
To ga Baba Mensa da sana'ar ƙwallon ƙafa ta kai shi ƙasar, ya ce bayan ƙarewar kwantiraginsa ne ya yadda da kirarin da ake wa ƙasar na wuri mafi farin ciki a duniya, saboda yanda gwamnati ta tabbatar da ya rayu cikin wadata a lokacin ma da bai da abin yi.
Contract na ya kusa karewa, sai na ce bari na samu unemployment benefit. Sai da na sa cikin unemployment benefit suka tambaye ni wani documents, sai na provide. Bai dadewa ba na samu unemployment benefit like from the government. The same salary da nake ansawa, sai suka tambaye ni na so in je in koya aiki game da football na, in ba samu contract ba yanzu na yin je da ce to shi dai na dudu ba, amma shi wannan ta na samu team, amma still they are still paying me until in sign contract nan. Na zuwa school, na koya abu nan for free, everything for free. Shi manti kuma ya kai sun bani kudi, kaman kudi da na dan yin sai abinci da abubuwa, amma na still buga football. I'm still getting my salary from football.
Duk da wannan saukin rayuwar, akwai kuma wasu kalubale da baki musamman ƴan Afirka suka ce suna fuskanta a ƙasar.
Maganan kalubale da mu ƴan Afirka muke samu gaskiya shine, ina ganin har yanzu su ƴan Finland din local finish basu saba da masu shigowa daga waje ba, ba kamar America ba. So har yanzu suna da wannan rashin saban, so sai ka rikide su, sai ka zama kaman su kake iya sajewa. Amma dai akwai ƴan fannoni da su riga sun saba da kaman jami'a. Gane da yake ni na jami'a sosai, na yi masters, na fara PhD. So a jami'a akwai a lot of mutane suke zuwa daga kasashen waje, so su wannan sun saba. Amma in ka shiga cikin gari akwai sectors inda har yanzu wasu saki da ƴan waje ba. So shine dai kalubalen da zan iya faɗa, su suna yaran su ne, so wannan ma yana zama kaman challenge.
To kafin mu nada tabarman shirin, mun sake ji daga bakin Umar Bala.
Finland yana daga cikin ƙasa wanda suke ba da muhimmanci wurin kula da mutane, kuma tsarin su gaskiya yana da kyau sosai, musamman tsarin karatu da tsarin lafiya da kuma fannin tsaro. To gaskiya duk wanda da yake da dama ko kuma yake da wani abu da zai iya zuwa ya tallafa, to gaskiya ina ga ƙasar Finland za ta iya zama mai wurin da zai iya fara rayuwar shi, ko kuma in ce fara tsara wata sabuwar rayuwa mai muhimmanci.
Ha, Madalla, to da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke muku sallama daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.